Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Eli Kaya, da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Baya ga miƙa takardarsa ta takarar tazarce ga APC, shugaba Buhari daga bisani ya natsa sabon shugaban hukumar DSS Yusuf Bichi. Kakakin majalisar wakili Yakubu Dogara ya yanki tikitin PDP, inda Dr. Ali Fatik kuma ya nemi a yi zaɓen yar tinki a dukkan matakai.
In adalci ne a yi wa shugaban ƙasa, a yi wa gwamnatin Lagos, a yi wa gwamnatin Kano, to a yi wa jihar Bauchi.
Meti Allah da ƙungiyar sarakuna Kirista sun jaddada zaman lafiya a ofishin mai ba da shawara kan tsaro. Ga shugaban Meti Allah Muhammadu Kirwa.
Wannan zai haifar da zaman lafiya. Akwai bambancin gwamnati ta kira taro da kuma mutane su haɗu da kansu su ce su sun yadda.
Matashin nan Nura Ilyasu da yawo ariyar sadarwa don zanga-zangar ƙin gwamnatin Buhari ya sauko.
There is no why a country that we are the number 6, we are number 6.
Inda jami'an DSS suka yi awon gaba da shi.
Haslam Mani mutum ne mai tsananin ilimin addini da na boko, kuma bugu da ƙari ni mahaddaci Qur'ani ne wanda duniya ta sani, kasan kuma hankali bai saba ga mahaddaci Qur'ani madalla.
Nasura da Malika ya madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu kan bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau da tawon da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mataimakin shugaban majalisar malaman Izala a Najeriya, Sheikh Yusuf Sambariga cikin daga Kaduna, da kuma mataimakin shugaban kungiyar Kiristan Najeriya Shiyar Kano Rabaran Murtala Mati. Ga Sheikh Riga cikin.
Yan uwa mutanen Najeriya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kiran da nake yi zuwa ga al'ummar Najeriya baki daya shine akan mahimmancin zaman lafiya, domin Bahaushe yana wani karin magana, yana cewa ba gagararre sai bararre. Duk lokacin da kaga mutum yana kashe mutane an zira masa ido, to laifin hukuma ne. Amma inda hukuma za ta tsaya ta dau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi, to za ka ga cewar an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa, kuma an samu ci gaba. To idan gwamnatin tarayyar Najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma, ko a daina zubar da jini tsakanin musulmi da kiristoci, ko a daina ainihin zubar da jini tsakanin wasu ƙabilu da ƙabilu, to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ta gano mutumin da ba yi da gaskiya, to ai mai hukuncin da ya dace da matsayin shi, domin kada a ci gaba da yin wannan barna. An so kuɗaɗen da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya ta hanyar zamba cikin aminci, an so da kuɗin a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar Najeriya. Wannan abu ne mai kyau, domin in za a yi hakan zai taimaka ma ƙasar. To sai dai na taɓa karanta wani hadisi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya wakilta wani mutum ya tafi je ya anso zakka. Ana ce ma mutumin Ibnul Lutubiya. To da ya je anso zakkar a gurin masu bayar da zakka, sai ya anso wasu kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar. To da ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai ya riƙa warewa yana cewa haza lakum wa haza hadiyatin uhudiyat ilayya, wannan naku ne, wannan kuma kyauta aka bani a can. Ya rika lissafa ma manzon Allah haza lakum wa haza hadiyatin uhudiyat ilayya, wannan naku ne, wannan kuma kyauta aka bani a can. To jin wannan, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daka mai tsawa, yayi fada sosai, yace wannan wani irin mutum ne, yaya Allah mai girma da ɗaukaka zai wakilta mu ya ɗora mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya ɗora mana, sannan ka zo kana ce mana haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya? Dan me mutum bai je ya zauna gidan uwar shi ba, ko gidan uban shi, ya ga a yuhuda ilayhi shay, shin za a bashi wani abu? To sai a ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwace nashin da yake cewa an bashi kyauta, kuma aka anshe na zakkar, aka maida duka a cikin baitulmali. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cire shi, a shugabancin da aka dora shi.
Shi ma rabar Murtala Mati ya ce,
"Sai madallo, jama'a, ina yi muku sallama a cikin sunan Yesu Almasihu. Ina so in yi tsokaci game da kashe-kashen rayuka da ke faruwa a arewacin Najeriya. Allah a cikin hikimarsa ya sanya mu kasance a ƙasa ɗaya, duk da bambance-bambance na harshe, kabila, jinsi, al'ada da addini da ke tsakaninmu. Haka Allah yake son ganinmu. Muna karanta yadda Allah ya rarraba harsuna ‘yan Adam a littafin fara sura 11 aya 7 zuwa aya 9. Da Allah ya so mu kasance da harshe ɗaya, al'ada ɗaya, addini ɗaya ko imani ɗaya, da haka muke. Amma a cikin hikimarsa ya bar mu cikin waɗannan bambance-bambance. Muddin muna so mu ciri da zama tare, dole ne mu darjanta juna, mu riƙa fatan alheri ga juna, mu riƙa faɗa alheri ga juna, mu riƙa ganin kimar juna, mu daina ƙyama ko juna. Babu wata riba da rigima, rikici, faɗa ko da juna ko kashe-kashen juna zai kawo mana sai dai da na sani. Yesu Almasihu ya yi zaman lafiya da kowa, kuma ya koyar da zaman lafiya da ƙaunar juna tsakanin mu mabiyansa da sauran mutane. A littafin Romawa sura 12 aya 14 zuwa 17, Ubangiji ya ce, "Ku sawa masu tsananta muku albarka, ku sa musu albarka kada ku la'ance su. Ku taya masu farin ciki farin ciki, masu kuka kuwa ku taya su kuka. Ku yi zaman lafiya da juna, kada ku nuna alfarma sai dai ku miƙa kanku da aikata ayyukan tawali'u. Kada ku aza ku kanku ku masu hikima ne, kada ku rama mugunta kowa da mugunta. Ku yi ta lura al'amuranku ya zama daidai a gaban kowa. Ya ku ƙaunar juna, kada ku yi ramuwa sai dai ku bar ruwa fushin domin a rubuce ta cewa ramuwa ta wace, ni zan saka in ji Ubangiji. Har ma in maƙiyinka yana jin yunwa, ka ci da shi. In yana jin ƙirwa, ka sha da shi. ‘Yan uwana masu bin Yesu Almasihu da sauran mutane, jama'ar wannan ƙasa musamman arewacin Najeriya, ina muka samu koyarwar tashin hankali? Ina muka samu koyarwar rashin haƙuri da rashin gafartawa? Sau da yawa ina jin wasu Kiristoci suna faɗin cewa mu ba za mu tsokane rigima ko rikici ba, amma duk wanda ya ce mana kulle za mu ce masa cat. Ina muka samu wannan koyarwa? Yesu Almasihu ya ce a cikin littafin Matta sura 5 aya 39, ina gaya muku kada ku ji a cuce ku, amma in wani ya mare ka a wannan kurci ka giya masa ɗayan kuma. Bugu da ƙari a littafin Ibraniya sura 12 aya 14, Ubangiji ya ce, "Ku himmatu da zaman lafiya da kowa, ku zama a tsarkake, in banda kuwa ba wani wanda zai ga Ubangiji."
Wannan muka kammala shirinmu na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin kwanciyar hankali da annashuwa.